sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ɗaruruwan mayakan Boko Haram sun tsere daga wani dajin da ke arewa maso gabashin Najeriya domin gujewa hare-haren jiragen sama da sojoji ke kaiwa da kuma ambaliyar ruwan sama don neman mafaka a yankin tafkin Chadi na jamhuriyar Nijar. Kamar yadda majiyoyi suka shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP. Arewa maso gabashin Najeriya na fuskantar hare-haren ta'addanci na tsawon shekaru 13 daga ƙungiyoyi masu da'awar jihadi, wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 40,000 tare da tilasta kimanin miliyan 2 barin gidajensu. Rikicin da ya barke a ƙasashen Nijar da Chad da Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya, inda 'yan ta'addan ke ci gaba da zama a sansanoni a yankin tafkin Chadi da ya mamaye ƙasashen hudu. Majiyar tsaron Najeriya ta ce mayakan Boko Haram na barin dajin Sambisa tun watan da ya gabata saboda ci gaba da fuskantar hare-haren bam a maboyarsu. Najeriya ta kuma samu damuna mai kyau, wadda yawanci ta kan fara daga watan Mayu zuwa Satumba, kuma ambaliyar ruwa ta afka kusan dukkan sassan ƙasar. Sassan arewa maso gabashin Ukraine sun fara nuna shaida na mummunan mamayar Rasha, a cewar masu binciken da suka sake samun dama bayan hare-haren Kyiv na baya-bayan nan wanda ya samar da nasara. Masu bincike sun sanar ranar Juma'a cewa sun gano akalla cibiyoyin azabtarwa guda 10 da kuma wani kabari mai dauke da gawarwaki kimanin 450 a kusa da birnin Izyum da aka kwato. Jami'ai sun ce har yanzu ba a tantance adadin waɗanda aka kashe a Izyum ba, amma da yawa daga cikin gawarwakin suna da alamu na karaya, kuma an binne wasu da igiyoyi daure a wuyansu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wani taro da ya haɗa tsaffan jami'an Amurka na da na yanzu da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu a ranar Juma'a a birnin Washington, an nuna matakar damuwa kan yadda ƙasar Amurka ta koma bayan ƙasar China wajen raya manyan fasahohi da dama, da kuma fuskanta wata makoma maras tabbas da sauran ƙasashe za su iya ƙalubalantar rinjayenta na tarihi wajen bunƙasa hanyoyin sadarwa da fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Cibiyar nazarin gasa ta musamman ce ta shirya taron, ƙoƙarin da tsohon shugaban Google Eric Schmidt ya jagoranta. Manufar da aka bayyana ita ce don tabbatar da cewa Amurka ta kasance a matsayinta. Kuma cikin shiri don lashe gasar fasaha ta tattalin arziki daga yanzu zuwa shekarar 2030 da ke da muhimmanci don tsara makoma mai kyau. Daga mahalarta taron, ra'ayin da ya fi rinjaye shi ne cewa damar da al'ummar ƙasar ke da ita ta lashe wannan gasar na fuskantar barazana. Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen Afghanistan Amir Mashood ya buƙaci al'ummar ƙasashen waje da su haɗa kai don samar da mafita ta siyasa don kawo ƙarshen mulkin Taliban. Yana mai bayyana wannan kira nasa a matsayin mafarin wani sabon mataki. Mashood, wanda ke jagorantar ƙungiyar National Resistance Front NRF, mai ɗauke da makamai da ke tayar da ƙayar baya a yankin Panjshir da ke arewacin Afghanistan, ya ce lokaci ya yi da za a yi ƙoƙarin dawo da 'yan Taliban kan teburin tattaunawa. Muna son haɗa kan 'yan ƙasashen waje da kuma faɗaɗa tattaunawa sannan a hankali, hatta kai ga samar da taswirar makomar Afghanistan, in ji shi a wani taro a Vienna. Muna cikin farkon wani sabon mataki, in ji shi. Taron na Vienna ya tattara 'yan adawar Taliban kusan 30, waɗanda galibinsu suna gudun hijira. Ƙungiyoyi da dama da aka kafa a baya-bayan nan a wajen Afghanistan ba su ji daɗin halin da ake ciki a ƙasar, in ji Mashood.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu duba rahoton sha'anin tsaro a Najeriya da kamfanin tsaron nan, wato Beacon Consultant, ke fitarwa kowane wata domin ganin yadda sha'anin tsaron ya kasance. To madalla, kamfanin Beacon Consultant da ke bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chad da Sahel ya fidda yadda sha'anin tsaro ya kasance a Najeriya a watan da ya gabata. Kuma domin jin cikakken ƙarin bayani, na tuntuɓi shugaban wannan kamfani, Dr. Kabiru Adamu.
Wato, a takaice dai, shi rahoton namu na watan August ya nuna cewa an samu mace-mace a ƙasa a watan Agusta na mutum 859, sai kuma ya nuna cewa an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa, wato garkuwa da ɗan 'yan ƙasa na guda 380. To idan da muka zo muka haɗa waɗannan alƙaluma da alƙaluman watan Yuli, sai muka ga cewa a shi mace-macen an samu ƙari na kashi 49 a takaice, dai wato a watan 7 an mutum 576 suka rasu, a watan 8 kuma watan Agusta mutum 856, kamar yadda an bata da farko. Wannan ya zai ba mu ƙarin kashi 49 a cikin 100. To dangane da shi garkuwa da jama'a, shi kuma a watan 7 an samu na 308, na watan 8 kai an samu na 380, a watan 7 kuma aka samu na 525, wanda yanzan an samu ragi na kashi 28 a cikin 100. To da muka zo muka yi nazari na yankuna da ke cikin ƙasa, sai muka gano cewa arewa maso gabas ne aka fi samun waɗannan mace-macen. A takaice dai, an samu rasuwan ɗan 'yan ƙasa 424 a wannan yankin. Sannan na biye da shi shine arewa maso yamma, wanda aka samu 169, sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya, wato North Central, wanda aka samu mace-mace na 94, sai biye da shi ko wanda ke na shine man uku na shine sashin Inyamurai, wato arewa maso gabas, inda aka samu 98, sai na biye da shi shine Niger Delta, wato south inda aka samu mutum 39 wanda suka rasu, sai kuma na ƙarshe shine kudu maso yamma, inda aka samu mutum 35. To wa'annan idan kai jimlan su ne za su baka 859 wanda na ambata a farko. A takaice dai, wa'annan su suka nuna cewa in ka hada arewa gaba ɗaya kai jimlan su, to mace-macen da aka samu kusan kashi 80, wannan kuma ragi ne daga kashi 90 da muka gani a watan Yuli, wanda za mu iya cewa an samu ƙarin kusan kyakkyawan yanayi, duk da yake kashi 80 cikin 800 da wani abu kusan 600 kenan. To wannan akwai sauran aiki. A takaice, abun da reportin ya nuna fiye da komai shine haɓasa wayanda su jami'an tsaro suka yi a watan 8. Wannan kuma ya biyo bayan harin da aka kai ma wannan gidan yari na Kuje, wanda zamu ce kusan shi ya tasar da su daga mara baci suke yi, to lalle wannan ya tayar da su. Abu na biyu shine su matakan da 'yan siyasa suka dauka. In ba za ka manta ba, a watan 7 an yi wannan zama na majalisar tsaro kusan su uku, wanda a tarihi da a baya-bayan nan babu wata da aka samu irin wannan zama. Sannan ita kanta majalisa, mataki majalisar dattijai, ta zauna ta yi kusan yunkuri na kokarin tsige shi shugaban kasa, to wannan ma ya tasiri. Sannan shugaban majalisa ya yi taro da jami'an tsaro, kuma ya nuna musu muhimmancin daukan matakai akan wannan. To a takaice dai, wa'annan su suka kawo haɓoɓɓatan da muka gani daga jami'an tsaron. Akwai tsakankanin irin rawan daji da operation wanda suke yi, mun ga sabbi wanda suka fito da su. To a cikin sabbin na wanda yafi muhimmanci shine na wanda suke shiga cikin daji su kaima wa'annan mahara da 'yan bindiga hare-hare a ainihin sansanin su, ba yadda ake yi da ba, su jira har sai sun fito. To wannan gaskiya ya tasiri sosai, ya kuma taimaka wurin irin ci gaba da aka samu. Sai dai inda gizo ke tsaka har yanzu ana nan ana kakkashe hadde 'yan ƙauyuka. To wannan kuma ba komai bane, gidi ne wanda ake da shi a tsarin na tsaron. Har yanzu su jami'an tsaron ba su fito da wani tsari wanda za su ba ma mazauna ƙauyuka kariya wanda zai hana a kai musu irin wa'annan hare-haren. To amma akwai shawara da muka bayar, shine a inganta wato haɗin kai tsakanin ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi. Wannan akwai dalilai da yawa da muka ambaci wannan. Babu jihar da za ka je yanzu a ƙasar nan wanda babu wani tsari na tsaro a ciki, na ɗaya kenan. Na biyu, babu jihar da za ka je inda za ka ga shi gwamna bai bayar da gudunmawa a cikin harkar tsaro. Dazuzzukan nan wa'inda na ambata yawancinsu a ƙarƙashin ikon gwamnoni suke. To ka yake nan ko ana son a yi tsaro a nan wuraren, dole ne sai an ƙoƙari an inganta haɗin kai da ke tsakanin ɓangaren gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi. Wani abu wanda ke muhimmanci shi ne kasancewa ita gwamnatin tarayya har yanzu bata fitar da tsari ba ko taswira abinda Bature yake cewa framework na magance shi wannan matsala na 'yan bindiga da kuma satan jama'a don kuɗin fansa. To wannan fitar da shi wannan tsarin zai taimaka ma hadde jihohin da ke arewa maso gabas da arewa maso yamma wurin fitar da tsari wanda zai zanna bai ɗaya, ba irin yadda suke ba yanzu kowane gwamna yana nashi gabansa, wanda kuma matsala guda ce ta shafe su. Akwai dazuka kuma da suka ratsa cikin jihohinsu. Dangane da tambayanka na cewa ina ne muka ga wa'annan yunkuri wanda jami'an tsaro suka yi tasiri, to lalle arewa maso yamma da arewa maso gabas. Farko-farkon shekarar nan mace-mace da ake samu a ƙasa sun fi yawa a wannan yankin. To amma kaga yanzu arewa maso gabas ita ce kusan ta karɓa ragaman daga wurinsu. To lalle mun ga tasirin yunkuri wanda gwamnatin jami'an tsaro suke yi a wa'annan yankuna, wanda kuma shi ne ya kai ga haka.
Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Security Consultants. To ko mai masana za su ce akan wannan rahoto sha'anin tsaro na watan da ya gabata a Najeriya? Dr. Faruk Baby Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
To Hassan, na farko dai dole mutum ya yabawa wannan kamfani da suka ɗauki tsawon lokaci suna yin wannan bincike, kuma suna kawo ƙididdigai wanda kuma har yanzu ba a samu wasu da suka ja da wannan ƙididdiga da suke samu suna bayarwa ba. Tabbas abin da yake nunawa shi ne an daga watan kusan wato Agusta ko kuma ma Juli, akwai wato abubuwa suna zafi tsakanin gwamnati da 'yan ta'adda, kuma a yaki irin na sunkuru kuma na ta'addanci, idan abubuwa suka yi zafi an ɗan samun ƙaruwar kashe-kashe musamman na wanda ba su ji ba su gani ba, tunda su 'yan ta'adda a cikin ta'addancinsu suna son su taɓa wa'anda ba ruwansu a ciki, wato talakawa. Su kuma gwamnati a cikin ƙoƙarin tsayar da su tana shiga ita ma cikin talakawa, tunda ba sojojin da suka ja daga aka ja daga ake yi ba ne, su ma suna cikin mutane. To alama ce ta cewa gwamnati na ƙoƙari a wannan ƙarin lokaci daga watan Agusta zuwa wannan wata na ƙoƙarin wato yaƙar 'yan ta'addan nan haika, kuma ƙoƙarin yana nuna wato matuƙar cewa ana samun wato nasara. To amma koda nasarar nan cewa za ta kawo ƙarshen wannan yakin, to wannan kuma da ayar tambaya a kai. Kuma na yi mamaki idan sojoji suka ce wai sun kusa kai ƙarshen wannan yakin, saboda sun san shi wannan yakin da suke kira asymmetric warfare ko yakin sunkuru kuma irin na 'yan ta'adda, ba a iya masa wato tsinkaye a ce ga lokacin da zai iya karewa sai ran da Allah ya kawo karshen shi, musamman idan an dade ana yin shi tun lokacin da yake dan jariri. Ake ta rigimar cewa wannan masifa ga abubuwan da za a yi a yaki na ƙasa, a yaki na sama, sannan kuma a amfani da wato dabaru na kawar da talauci da wayarwa da mutane hankali dan kada ya bace zama abubuwan da suke zama yanzu. Ba a samu an yi wa'annan ba, yanzu in an fito ana yaki haikan, kuma yakin yana jawo ƙara rasuwar mutane. Wannan ƙara rasuwar mutanen ya zama dole kafin a zo a cakan maganar a ci ƙarfin wa'annan 'yan ta'addan. To amma ba shi bane kuma ƙarshen wannan rigima, kuma kada sojoji su rinka musamman shugabanninsu gaya wa mutane cewa ai su suna da wata nasara da suke gani za ta taho. Hasali ma shekara 12-13 wannan abu ana ta kashe mutane ba iya shawo kanshi ba. To sojojin da muke da su shekara 60-70 tun kafa Najeriya a 1903 an kafa sojojin Najeriya suna nan. To a ce an yi shekara 13 ana cin zarafin 'yan Najeriya da makamai da yaƙi, ba na jin akwai wata nasara da za a iya kira an samu don an zo an tsayar da wannan, da ba an ji an bincika ma me yasa duk ƙarfin da ake tunani sojan nan suna da shi ba su iya nuna shi da bajintar da ake ta cewa suna da ita, da kuɗaɗen da ake kasa mishi shekaru da yawa 100 da wani abu ba a iya samu an yi maganin matsala tun daga farko ba har ta kawo mu wato yau. To amma dai ba za a dauki maganar cewa tabbas wato akwai alamar nasara kuma akwai alamar rasuwa da yawa da ake samu saboda wannan nasara ba.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma ni Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wahaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na daɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Talabijin na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas, a yau dai mun lula ne zuwa fadar mai martaba Sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Muna maka barka da saduwa daga cikin wannan shiri namu na daɗan gari.
Ina murna da halartar ku wannan fada nawa.
Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Tunga da ke karamar hukumar Auye.
Masarautar Tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu, shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo isamu galadimar Katsina, to ba ba shi ba sai aka ba ƙaninsa. Ƙaninsa na sunan shi Ibrahim ne. To tun da bai samu galadimar Katsina ba, shi maharbi ne, sai suka bar Katsina sun zo Mararaba Kano, sun zo Rogo, har su zo Zaria. Wato magana da nake yin nan a 1750 kenan, wurin middle of 18th century, lokacin da suka zo Zaria, suka dan zauna a Zaria, wato bayan ya da zango a kasar Rogo, jihar Kano kenan. Da suna a Zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan, ana kiran wurin Adabu, a wurin akwai giwaye da yawa. Sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a Adabu,
wanda yake hanyar Obi kenan yanzu,
ko hanyar Obi nan. To a wurin sai suna rika kashe giwayen din. Lokacin sukan ba sarkin kyana haure don cinyan giwan, sai a kai ma an duma na duma. To lokacin sai aka samu rikici, lokacin da TB suna zuwa gefen Benue kenan, turu kwande, sai aka samu rikici, TB na neman su su expanding
su fadada
yawa su fadada wurin da za su zauna sai suka fara fadada mutanen kyara har ya rige kadan su kwace sarautan kyara to mu lokacin muna harbe giwayenmu muna farauta sai shi sarkin kyana a lokacin wata ja'ati sai ya ji ga wani jarumi mutumin Katsina sai ya gayyace shi a kawo musu doki da aka fara rikici sai aka kwato kyana to a ganin jarantakan da shi mamman angulu yayi sai sarkin kyana ya ba shi wuri ana kira wurin Bajimba present Bajimba da yana Benue a yanzu da ba yana Benue bane da kasan har zuwa kyana ne akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin sai ya ce shi ba zai bi mama angulu ba ana kira shi Atumaji da ya ki mishi bayyana to sai wani fada kuma ya sake dawo Allah da ikonsa da aka gama wannan fadan sai kuma shi Ozega Adi ya shiga dan wani rikici na sarauta sai aka exile nashi zuwa
gudun hijira kenan
yawa aka kai shi Wukari shi su mamma angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi suka tafi har Wukari kuma an dawo da shi an sake sa shi a matsayin shi na sarkin kyana shi yayi mulki a kyana su biyu ne to ina cikin wannan sai ya rasu amma kafin ya rasu ya ba mamman angulu ji kanshi ana kira ta Lami yar Ogaji to Lami ita ne ta haifi Bubakar to lokacin da suka tafi suka dawo da shi a karagar mulki shi Bubakar lokacin sarki Eladoga Onyatipo ya dauki permission a wurin sarkin din cewa kai wurin da yake nan su ina cika fada da Tibaye so ina so zai koma akwai yan wanshi a gefen awai ya sauka a baure har akwai wani ganu wanda yayi a baure wurin bai mishi ba saboda rashin ruwa sai ya da zango a tsohon tunga shi Abubakar kenan fa dan shi mamman angulu don shi mamman angulu ya rasu tun a Bajimba ne ana kira wurin tungar kasa duk wurin da sun sauka suna samun shi suna tunga ne to bayan sun bar baure tun da ba ruwa sai ya tafi tsohon tunga ya kafa tsohon tunga akwai rijiyar shi yanzu haka a tsohon tunga har yanzu akwai ruwa daga wurin lokacin turawa kuma sun fara shigo da ships shine wani bature captain Chacha da ya shigo tsohon tunga sai ya ce sai ya bashi shawara ai akwai wani wuri gashi nan akwai ruwa to present tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi yago ya zamanto kaman idon away ma gabaki daya domin Sagawan Bell wanda ya governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu away sai ina bi ta ibi sai ibi ta tunga sai yazo tunga tukuna sai tafi away ina bi ta ruwa ne Allah da ikonsa shi wannan Abubakar shi ya haifi Shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haifi ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi dan shi Shu'aibu a cikin ƴaƴansa mata wurin biyar ne Shu'aibu din ne namiji shine kuma autarsu
kakanka kenan
kakana kenan to shi Shu'aibu bai isa da la bashi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda ya bashi kuma yar shi ana kira ta Amina sai ita ta roka ta ce to ai tunda sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a bata riko aka bar mata ta yi riko sai ta ba mijinta shi ne wanda yake yin function na sarki so shi yayi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai bai sarautar da wuri ba amma aka nada wani Umaru to shi dai ba relationship
alaka kenan
yawa babu wani alaka da shi sarki Abubakar amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi ya rasu sai aka sake nada mamman da aka nada shi bayan shi sai Ali bayan Ali sai shi lokacin Shu'aibu dama ya zama babban mutum ko ya zama ya karbi mulkin ubansa bayan Shu'aibu sai Alkasum Ibrahim bayan Alkasum Ibrahim sai Umaru Shu'aibu wanda shi da ne a wurin shi Shu'aibu dan Abubakar din to sai ni
yanzu kai za iya cewa sarki ne nawa kenan
na tara
kaman ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu
ya kai shekara
To kamar ita masarautar Tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a Tunga?
Eh to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan Bubakar amma yanzu muna da uku ne akwai gidan Bubakar ne
gidan ku kenan
gidan mu kenan akwai gidan mayaki gidan mijin Amina yar shi Bubakar din shi sai akwai gidan Ali to gidaje uku ne gari da wannan
to kaman bayan ku Katsinawa da kuka kafa wannan gari na Tunga wani irin kabilu ne suke Tunga
to Tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su Katsinawa akwai Jukunawa akwai Kabawa akwai kuma Gobrawa sai kuma su Tibi
to kaman wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen Tunga dai
sana'ar mutanen Tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan
to harkar noma ba ba
akwai noma ai shine ma a yanzu dai kan noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma farauta
kusan kowane gari in kaje zaka ga suna da irin nasu take kaman ku a Tunga kuna da wani take wanda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi
tsintsiya madaurin ku daya
to yanzu bari mu duba irin kalubale da illa masarautar Tunga ko kuma garin Tunga yake fuskanta kaman da me kuke fuskanta a matsayin kalubale
eh to a gaskiya ada kafin zuwan langwatin nan muna da wayansu damuyoyi wanda suke ci muna tuwo a kwariya kaman bandits suna rika
masu satan dabbobi
cattle rustling da su mene da masu tare hanya
yan fashi
saboda zuwan langwate company langwate nan mun samu security sosai
yanzu kaman sauran kalubale da suka jibanci kaman fannin ilimi ko makaranta hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala akai ko kuma kuna fama
yanzu muna da wani primary healthcare the comprehensive one dey
karamin cibiyar kiwon lafiya
yawa to kuma muna da secondary school
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa to MBS lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri